Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane 21 ta kuma shafi wasu fiye da 6,000 a Nijar, inda ba a cika samun isasshen ruwan sama a wasu sassan kasar ba a cikin makonnin farko da shiga lokacin damina a kasar da ke nahiyar Afirka, da daminar ke kaiwa zuwa watan Satumba, a cewar wani jami'in gwamnati. Mutane 13 sun mutu a lokacin da gidajensu suka rufta a kansu, sannan wasu 8 kuma ruwa ya tafi da su bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi, a cewar Kanar Abubakar Bako, babban daraktan hukumar kare al'umma ta gidan talabijin na kasar a yammacin ranar Alhamis. A yankin Maradi da ke kudu maso tsakiyar Nijar, Ala Abdu, dan shekaru 35, ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran AP ta wayar tarho cewa ruwan sama mai karfin gaske ya lalata gidaje a yankin su. Yana mai cewa ruwan farko kenan, amma har gidajen su sun fadi. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a tsakiya da kudancin Gaza a jiya Juma'a, a cewar mazauna yankin da sojojin Isra'ila kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce akalla mutane 18 aka kashe, sannan wasu 35 suka jakkata a wani hari da aka kai akan tantunan yan gudun hijira a garin Almawasi da ke yammacin Rafa. Falastinawa sun ce farmakin ya auku ne sakamakon hare-haren tankokin yaki, yayin da sojojin Isra'ila ke kara kusawa cikin yammaci da arewacin Rafa, wato sassan birnin da basu kai ga kamawa ba, a yayin da sojojin kasa na Isra'ila suka fafata da mayakan Hamas harin bama ba mai da tankokin yaki, jiragen sama da kuma jiragen ruwa a gabar tekun yankin sun sa Falastinawa tserewa daga birnin. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata jiragen sama marasa matuki guda 6 da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su a tekun Bahar Maliya, a ranar da kuma ta tabbatar da cewa 'yan tawayen sun nutsar da jirgin ruwan kasuwancin su guda 2 a yankin. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata wasu jiragen ruwa guda 4 da babu ma'aikatan jirgi a cikin su a ranar Alhamis a kan tekun, da kuma jiragen sama marasa matuki guda 2 a cikin sa'o'i 24. Rahoton ya ce babu wanda ya jakkata, kuma ba a samu wata barna ba da Amurka ko hadakar jiragen ruwan 'yan kasuwa suka sanar, amma ta tabbatar da cewa jiragen na zaman barazana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine za ta iya amfani da makaman da Amurka ta bata domin rama duk wani harin tsallaken iyaka daga Rasha, muddin ba za ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba wajen kai hari a cikin yankin kasar Rasha. Damar Ukraine ta mayar da martani ga sojojin kasa ta amfani da makaman da Amurka ta samar, kare kai ne, abinda sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Major General Pat Ryder ya fadawa manema labarai kenan a ranar Alhamis, da aka tambaye shi ya fayyace ko wannan izinin ya kunshi kai hari gaba da yankin Kharkiv. Ryder ya amsa cewa eh haka, ya kuma kara da cewa matakin Amurka na yin kira ga Ukraine akan kada ta yi amfani da makaman ATACMS da Amurka ta sama mata ko makami mai linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha na nan daram. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin kama ɗaya daga cikin manyan jagororin kungiyar masu tsauraran ra'ayin addinin Islama a yankin Sahel, yayin da sammacin kama Iyad Agali, wanda ake zargin shine shugaban kungiyar Ansarul Din ta masu tsauraran ra'ayin addinin Islama, a shekarar 2017 aka fidda shi, amma ba a bayyana shi ba ga jama'a sai a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sarare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Kwana dan zolaya kadan
gaskiya ba dan saboda ko masu saurare suka bada haka
yawa to ga gani
to amma yau ganewa kada ganewa ta sakonnin da suke turowa
hakun to yau kaga yau dai kai nasara dai ka saki dawo ni
gaskiya
na shigo zauren
to an gode
barka dai masu saurare yau zane yu amotin da na gane kira da
tausayi dan yan da zamu waya mafata. Malama Aisha, yau kin ga kina jin wake, kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa
sosai kuwa,
don haka a cikin shirin insha Allah zamu kawo muku tattaunawa da wakilinmu a kasar Ghana, Hawwa Abdulkarim, tai da bako mu wato Hamis Breka, wanda ya kai ziyara a kasar Ghana domin bikin sallah.
Ka san lokacin bukukuwan sallah a lokacin ne mawaka suke samun dama su yi mu'amala da mutane, su je su dan yi wake-wake, su tsallaci su komo daga nan Najeriya ko ina, sai su rika dan
ƙetarawa
su ji wani
surari. Wala haka yake, saboda ai mu ma mun ga su Adam Zango, su Alinu, su Sani Danja, a baya ma ke da su Maryam Fatimoti, Fatini Jad da sauransu.
Suna zuwa can Ghana kenan, daga Ghana kuma sai ka ga su je Kano. Suna Najeriya dai ba safa da Kano. In ka sha ruwan Kano sai a hankali.
Allah. To an tashi lafiya?
Alhamdulillah.
Subhanallah.
Ya muka ji da wannan zafi?
Zafi mana ai sai gyara Allah. Wai da ban da abin da zan tambaye ki ke da wai mai dauke miki hankali ne a wannan mako?
Zafi. Batun zafi.
Subhanallah.
Na Saudi Arabia.
Gaskiya.
Ka san rahotanni da ya fito da hukumar haji na gudanar da aikin haji na Saudi ya fitar, ya nuna cewa sama da mutane 1,000 suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan
zafi da to kasan
ba ma shi bane ana jifa ana dire yan kwanaki a ce kwana uku a ce ai jifa to ya kai matsayin da aka dakatar da mutane aka hana su fita jifa amma duk da haka sai misalin karfe 6 aka bada dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin nayi magana da wata tace min wato a wannan lokacin da muke magana karfe 6 ne da wani da yan kai amma rana kwal yake a sama to wannan Allah na tubu sai dai mu ce Allah ya mana rahama kuma mu gyara halin mu domin an dade ana fada ayyukan da muke yi da dai makamantun su na san dai banda haka dole ne kullun ku yau da gobe ya uci wasa
haka yake
abubuwa suna sauyawa yau idan ka ga shiyawa kore gobe kafin ka ankara ya canza kala ya bushe to haka nan shi ma yanayin yake sauyawa Allah dai ya sa mu dace
amin amin wato magadan zafi a kasa mai tsarki
gaskiya
ina tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamar mu Hajiya Nura kenan wato matan marigayi Alhaji Bala Plywood a birnin Kumasi ita ma a wurin tsayuwar Arfa ne Allah ya karbe
Allahu akbar to kaga an ba a ji dadin rabuwa da ita ba amma yanayin da mutum ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu dan natsuwa da kwanciyar hankali cewa yayi sa'an tafiya Allah ya sa an dace amin ya rabbi
To Malama Aisha yanzu bari mu faro da wannan ta'aziyya da zamu mika zuwa ga iyalan gidan Sarki Ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu Mamman Black da Fadar Sarkin Musulmi na North America na rasuwa Alhaji Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York wanda Allah ya karɓi ransa a jiya Juma'a a birnin New York to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahamansa ya kyautata ƙarshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga sarki Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma Alhaji Baba Alawo kenan da Alhaji Abdullah Gawo shakikan Alhaji Sidin Master kenan to Allah ƙara mana hakuri baki ɗaya
amin amin ya rabbi
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da nazo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta tube ta wayoni kallamar mutuwa na tausan kaina bazan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta da Usman baba mahaifina ban manta Usman baba da haifin barako jahalinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da mahira da mu ƴaƴansa kinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta
to madalla yanzu ko bari mu shiga zaurin gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku mika min sakon gaisuwa zuwa ga Bashiru dan Inna Kajisau da Musa na Cali Mahangi da Salisu mai shinkafa son da Jabir Abdulrahman Kwantagura da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Kwansi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam sai kuma Usman Dan Fulani mararraban yawuri da Aliko Auta Kafinta Yalwa da matansa Maimuna da ƴaƴansu Fati da Hafsat da kuma Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi Rigiyau da matansa Jamila da Fatima sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga Elma Salisu Magajiya da Sama'ila Agnes Malam Fatori da Haddabi mai computer mai yama da matansa Fatima da Shafsiya da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da kuma Lawan Sade Daura da Sani Umar na Liliya Makuku da Rabi'u Nuhu na Buka da matarsa Zulaiha da Mansur Babawuru na Fada da Mudassar Muhammad da Fawa Balewa da Sadusima da Tai da Magaram sai kuma Garba na Hali Kamba da Jummai Garba na Hali Kamba da Balkisu na Hali Kamba da masu gabatar da shirye-shirye Alheri Grace Abdu da Baba Yakub Makeri da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka sako daga Sani mai lange-lange a wuri. To sai kuma gaisuwa a bari huce zuwa ga iyalan gidan Akilo a unguwar Yalwa a Kumasi, musamman Alhaji Masaudu Akilo da iyalansa da kuma Alhaji Ismaila Akilo wato sarkin fadan sarkin Nufawan Kumasi da Malam Halidu Akilo da Hajiya Huzaima Akilo magajiyar Nufawa da Hajiya Zuwaira Akilo da magidanta Alhaji Imrana Alintufa da kuma Hajiya Hindatu Akilo da duk Nufawan Kumasi da iyalan gidan Akilo baki daya. Da fatan duk sun tashi lafiya.
Amin. To idan muka dawo nan kuma gaisuwar alwari huce daga Haruna Muhammad Katsina yace yana gaida Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Ilunu sai Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazine da ke kofar Kaura Katsina sai Usman Manika mai ruwa rutuntuwa sai kai fa na gwamma Baba Yakub Makeri da kuma
Rambaka
ta fito ai ba kai kade ba ma ka tsaya ka ji tauran sunaye sai kuma Grace Alheri Abdu da Maryam Dauda VOA kuma kun samu shiga
gaskiya.
To na gaba kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance Fit da Dahiru Dan Karo Rafin Dadi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina da Abdul Kadir Saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon jihar Katsina da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin kasan
ba
kwana uku ake ba a Najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai cur ana biki
gaskiya wato yau ne rana ta ƙarshe
kakai. Sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga Hajiya Maryam Hotoro mai dalilin aure sai Hajiya Fatima Tinja da Maturu matar Honorable Isa kai gama da ƴaƴanta Ami Ismail Hajara da Khadija sai matan Alhaji Sari a 3 bedroom Bashuwa Road Adama Turu jihar Yuzi da Malama Ba Fati ita ma a 3 bedroom Bashuwa Road Adama Turu da Hajiya Ya Aisata Gimba ƴar mutan Bulawa Hajiya Maimuna Yusuf Tintin ukur matar soja a Abuja sai kuma Hajiya Murjanatu Adam Said ma'aikaciyar NTA a birnin tarayya Abuja sai Malama Faiza Nasir JR ƴar mutan Kukine da Hajiya Binta Abubakar Binafa sai Hajiya Sa'iba Abdullahi Amani Abuja maman Zainab da Hajiya Zainab Binta Hijazi sai Bashir Hassan mutan Jos Landscape Media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman Jos Alhaji Sani Mu'azu da ɗakin shi Hajiya Ladi Mu'azu da ƴaƴansu Faruk Mu'azu Imran da Yasmin Mu'azu waɗanda suke mauridin haihuwarsu wannan wata na Yuni sai Rakiya Usman Arewa 24 da gogogoma a birnin Zaria da Salamatu Waziri.
To kamar yadda mukan ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba da haka bari mu jire da wannan sakon da ke cewa salam VOA Hausa da Allah ku gaishe mani da Isu Makeri Badatai da Iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Hindu Kazawai da Haddadi Mai Kwamfuta Mai Yama da kuma Mamman Sani Dauda Canwaza da Nazifi Ibrahim Rugga Malam da Sani Mai Lange-Lange Alwaya Wuri da Tasiu Unguwar Tudu da Magaram da Hamidu Kalalabuwa Diba da Muhammadu Nura Abubakar Salifu da kuma Baban Gida Garin Umaru Sabuwa da Dauda Danyaki Maradi da kuma Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura sako daga Sanusi Madatai da Magaram da fatan duk sun tashi lafiya.
Babban buri na ki kasance da budani in za ki irga masoya ne ki sanyo dani ki duba kanki ana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai nake ne ban faduwa sako ya bayyana ni tun daga zuciya sannan
to madalla kamar yadda muka riga muka faɗi tun farko yanzu ko bari mu koma gefe mu ba Hawwa da bakon nata wato Hamisu Mureka ba su dama su ci gaba da tattaunawar su
amma ka taba tunanin yasa aka sami shi wannan suna Hamisu Breaker kuma kullun wakan soyayya yake amma Hamisu Breaker breaking heart yake ko menene
to kina za ku ji shi a wannan tattaunawar
bari mu ji yadda Hira ta sa ta kaya da Hawwa Abdul Karim
zan so ka gabatar min da sanka
to assalamu alaikum suna na Hamisu Said Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Breaker dorai
Masha Allah,
wani
da Hamisu Breaker, zaka
dan ban takaitacciyar tarihin ka? Takaitaccen tarihin Hamisu Breaker duka mafi akasarin wayan da ta sun sani an haife ni ne dan Najeriya ne an haife ni a Kano ga Gwale local government Dorayi karama nan na taso anan ne karatu anan na danye daftala na na waga har Allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai
fara da me kawo ka Ghana
wannan
ne farkon zuwa
ka kasar Ghana eh wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa Ghana mun zo taya baki da mun zo taya junan mu murnan sallah ne a kasar Ghana
mun zo kawo waka ya kai ka soma waka bai wani wakan ko ya kai ya aka fara
ni dan an tambaye ni gaskiya waka zance ba a koyen shi bai wani don idan dai har kana da baiwan shi shine da iya koyar da kai waka amma idan baka da baiwan shi ko koyar da kai ba da iya yi ba so that gaskiya waka dare ni baiwa ne
da fara wakan ya ji
mu ana dadin na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar Islamiya tun muna wakokin yabo har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka san hankali hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da yake mana dadi wannan lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata akan wakokin soyayya
iya shekara nawa akalla idan za ku san saboda tambayar da zai a baya shine waka ko ya muka tasiri saboda sai iya lokacin da ka fara waka
gaskiya na fi 15 years na waka na fi shekara 15 na waka ya na fi shekara 15 din mu na haura shi gaskiya kuma bana da shekara 30 a duniya kin ga ko na dadin na waka tun ina yaro karami nake kin ga ko tasirin waka a bayyane yake a tare da ni dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka Hamisu Breaker ka kalle shi duka kawai in ka kalle ni a jitu kawai ka ga waka ne ko a asibiti
waka ya maka
ni ko waka yi wa rana domin waka ce canja rayuwa ta duk wani wanda yake kusa da ni ma da waka ne Allah ba ni kon canja rayuwar shi to kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya musaltuwa ko kuma ke rayuwa ba shi yasa na ce miki idan kin kalle na zauna kawai kin ga waka
wani wakoki ka fi so cikin wakoki ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara wani wakoki ya fi baka kuɗi ya fi kawo ya ci aljihu
wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane ya karkata kaina shine shimfiɗar fuska wakan da ya bi jarayi na kuma shine wani waka na kici wanda nake cewa duniya ke kika zama farin ciki na an wakan da kuma ya fi kowane waka kawo min kuɗi a music industry tun da na shige shi shine jarin marmata
Zaka
dan rera
min
kadan kadan daga ciki. Ke to yayi zan iya rake zai
mun. Kana da wanda
ka fitar fuska. Idan za ki kije da ni. Idan nayi fishi kirashi. Selar su na shiga babban karin. Idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya so na sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce amma amarya
sama sala kafin mu zo jarumar mata bari tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka
gaskiya kalubalen lika da a ce amma kodayaushe abin da nake kallo a matsayin kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into nasararka so gaskiya ban fiya fadar abinda ya dame ni ko kuma abinda yake kalubale ba saboda kodi yace ina yawan fada idan dai har zan furta to yana daidai da bin yafi ba to ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abinda yake haɓaka nasara dan haka ban damu da shi ba yawa daga cikin mutane sun sanar da wakan soyayya amma idan mun manta ba an shekarun baya kadan ina tsakiyar wakokin soyayya ne wani waka kasata wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne akan na dan ja hankalin zuwa gabanin mu ne akan su kula da nauyin da yake wuyan su an je zama nayi na biyu shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban trustin gaskiya da zan faɗa akan ka ba wajen faɗa ba gaskiya shine matsala na ni kawai indai ba gaskiya bane ba za a yi shi da kuma
akwai waka su hip hop da R&B ko da sauran su kai wanne na ne wanne ne na
ni na fi karkata kan afrobeat gaskiya ni ya
to kana da sha'awa ko ka san wasu mawakan gani
eh na san wasu mawakan gana na san psycho dey na san black sheriff na san abadai
abadai
furgita kawai baba jama'a liya na san da yawa gaskiya na san mawakan gana sosai
zaka sha wace kai wani collaborating
ya sosai zai
na kodi da wakan gana
to wagojin gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan gana and kuma ina kara ba ma waɗanda suke bangaren mu Hausawa kwarin gwiwa ciwon su kara dagewa saboda sai sun kara dagewa su deflect da su ya su shabaren sai an kara dagewa duka shi music is music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda baka tsammani ba so idan an dage kawai da aka ci za a ci mu gaci gaskiya da aje inda ba tsammani
kin ba ni take da lasa inda ya
kace ni na
yi ni na ba kiran da zan amsa kila shi ganin
mu kila su barin mu kiji dai yadda ta
tauna wadda ta fi ma sha
Allah to malama Aisha
yau kun yi nawa to biyu ko zan ne amma malam
tunda yau Grace Alheri Abdu bata na barin aro na ta
yau kuwa ki aro na ta ki kara
na kara ya zama hudu
Allah sarki to wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa takaitaccen labari ne amma ne ki saurara ki ji
to fa
wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar tasa wato ana kiranta Fatima
insha Allah mai babban suna kenan
barai kuwa sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka
abinci yayi dadi ke ana son ji
sai ta ce na'am sai ya ƙara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da zaki je India sai sun bauta miki
to fa wannan abinci yayi dadi
warai kwa sai ta yi dariya ta ji mai gida saboda kyawu na ko shi ko da ya kada baki sai ya ce a'a ai wallahi kina da kama da sani
wallahi duk wannan santin ya kare ya ta ai kama da sani to baya ne mun zaman labe ne mun zaman lafiya ba
ko kadan bai yi mun zaman lafiya ke za da ke ce za a ce ba ya dauko magana tiryan ka wanda gaskiya
to ai sai yi zaton ko naman ne da aka dafa naman ne kawai yayi dadi ya kai da ci ya rasa yanda zai yi yayi subin da baki ya ce ki tayi kama da sani ya koko to shi to tun daga ranan kuma ba zai sake cin abinci mai dadi ba
to wallahi daga malama Julie tana ta ga wani hannu don haka bar mu jaburki a nan a madadin
Aisha Mu'azu
baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
Wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.